أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى
الله على النبي الكريم.
قال أبو عيسى ما لا أبو عيسى شيني واتو ترمزي كنام أسوء شيء في هذا الباب وأحسن كما يدى مامك سنئي ينا فتن حكنشن كوانا حديثي بايا أنكرن تحديثنا إذن يتي هذا الحديث أسوء شيء معنى banda wannan hadisin akwai hadisai da yawa da suka yi magana akan irin akan wannan maudu'i to a dukkan su babu wanda ya kai wannan inganci fi hadal babu a cikin babu wannan babu wa a hasanu kuma shine hadisi mafi kyau
wa a hasanu
عبد الله بن محمد بن عقيل da aka fada a cikin ruwaya wanda zai cewa waye wannan meye matsayinsa a ruwayar hadisi yace saduku wato akwai makamai ran a ilimin hadisi na ruwaya martaba ne akwai wanda yake da martaba kamar yanda aka fada a ce saduku martaba ta farko da suke gaya malamin hadisi shine a ce sika ne wani in an ce sikatun to ya isa a karba hadisin shi in an ce sika to ya isa a karba hadisin shi ma'ana amintacce ne ba a da matsala akan maganar shi to sai ka sun ce masa siqatu to idan amincin nashi ya yi ƙarfi sai a ƙara mai lamba ta biyu sai a ce siqatun sabatun to duk wanda kan ce siqatun sabatun amintacce ne ko maganar sa in ya faɗa dutse ta tabbata to siqatun sabatun kenan to idan ya wuce wannan to shine za su ce masa sadukun ma'ana ba kawai mai gaskiya ba sadukun mutum ne da ya faɗi magana kawai ka yarda shine saduku to daga nan shine martabobin masu ruwaya ba malaman hadisin ba to idan an je daga nan mutum zai iya zama malamin hadisi kai suna ce masa muhaddis ba wai ta yi ruwaya ba yanzu karanta waye ke to wani muhaddis din shine suka fada cewa waye za a linka mai lambar muhaddis shine wasu malamai suka ce sai wanda ya haddace hadisi 300 da sanadinsu gaba ɗaya to sannan ne sai a ce ma muhaddis wasu ka ce in yi haddace 100 ma za a iya kiran shi muhaddis wannan an mai izini zai iya buɗe makarantar hadisi su masu wa'incin rantsin da muka faɗa a baya magana ce su zo su faɗa hadisi ɗaya kawai ko biyu ko uku a yadda ko kar a yadda to sai an duba siƙa ne a siƙar wace martaba siƙatun sabatu ko sadukun to duk waɗannan martabobi ne in sun faɗa a yadda amma ka zama malami marja'i na hadisi to shine za ka zama muhaddis to daga nan kuma shi kuma matsaye ne har ka zama hujja to in ka zama hujja to sai ka kai matsayin irin su Bukhari yanda ba in ka ga dama ba sai ka faɗi ruwayar ba, in ka ga dama ba sai ka faɗi ruwayar ba, kawai ka iya cewa manzala ya ce, kai hujja ne, baka da buƙatar kullum sai ka ce wani ya gaya mun, wani ya gaya mun, wani ya gaya mun, wai a jikin menene abin ki ne. Daga nan ne ko daga sani? Eh?
حسبنا الله ونعم الوكيل.
Shi yasa a nan ya ce Muhammad bin Aqil, wannan Saduqun, Abdullahi ɗan Muhammad ɗan Aqil Saduqun, mana mutum ne mai tsananin gaskiya. Min ƙibali hibzi ya ce, amma wasu malamai sun yi maganganu a kan shi, amma maganganun ba na adalci ba ne ko na abu, a'a, mana ba wai suna magana kan adalcinsa ba ne. Wasu na magana kan dangane da haddashi, wato idan aka samu ɗan iktiladi a haddaka, to sai a ce wannan bai kai matsayin da za a iya zama wato komai ya faɗa daidai ne ba, saboda su matsalarsu idan kai ruwaya hadisi bayan shekara goma aka dawo aka tambaye ka hadisin, ka faɗa hadisin amma aka ji canjin lafazi da ka faɗa, to kana da matsala hadda. An fi so yanda ka faɗe shi bayan shekara goma yanzu ma haka yake. To haka idan ka faɗa hadisi bayan shekara goma ko ashirin aka zo aka tambaye ka hadisin ka manta, to shi ma hadda ka tana da matsala. Sai kai ne ka ce kaza, ce na manta ban sani ko ne na faɗa, to shi ma yana da matsala. Ko da ku an bibiya hadisin, eh kai ka faɗe, to ana tuhumar san da ka tsufa ka fara iktiladi, to dole sai an biyo an ware hadisan da ka faɗa kana gwarzo da hadisan da ka faɗa kana tsoho. Amma wani wani akwai tsofaffin da ko sun shekara 80 in ka zo abinda suka faɗa suna yin shekara 25 tar za ka ji shi, to wannan siƙatun sabatun kenan, ba matsala a cikin haddasu, haddasu daidai ce. Na har yau dai Malam Abu Isa yana cewa Muhammad bin Isma'il ya kulu, na ji malami na Muhammad ɗan Isma'il Bukhari kenan, tunda shi Tirmidhi almajirinsa ne, ya ce na ji shi yana cewa shi kuma yana faɗin malaminsa Ahmad ɗan Hanbali, ya ce Ahmad ɗan Hanbali ya zama da Ishaqu ɗan Ibrahim da Humaydi ya hata juna bi hadisi Abdullahi bin Muhammad bin Aqil, suna yadda da hadisin wannan mutumin Abdullahi ɗan Muhammad ɗan Aqil. To tunda waɗannan jigajigai suka yadda da maganar shi, to kowa ma ya yadda.
Ala Muhammadu
wa huwa muqaribul hadisi, Muhammad yace, ai Muhammad yace, ai shi hadisin sa yana muqarib ne, ma'ana ana hudda da hadisin shi. Har yau dai Abu Isa yake cewa wafil babir, har yau a cikin babin ma za ka ji an faɗi Jabiru wa Abi Sa'id, ma'ana wannan hadisin ba wajen Abdullahi ɗan Umar kawai aka rawace shi ba, wajen Sayyidina Ali an rawace shi ma daga Jabiru, an rawace shi ma daga Abu Sa'id al-Khudri. Hadisi na hudu a wannan babi ya ce, Muhammad bin Zanjawaihi al-Bagdadi ya zantar da mu dan ba ma malami ɗaya ba, duk sun karantar da mu. Sai ce Hussein bin Muhammad, Hussein dan Muhammad ya zantar da mu, Sulaiman bin Karmin ya zantar da mu, Qattati daga Hayyab Qattati daga Malam Mujahidu, shi ko Malam Mujahidu ya ji daga wajen Jabiru dan Abdullahi radiyallahu anhuma, Allah ya yarda da su biyun gabaki ɗaya. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, as-salatu mabudin aljanna shi ne sallah, in kana sallah za ka shiga aljanna, ba sallah ba shiga aljanna. ita ko mabudin sallah al-wudu shine arwala sai kana da arwala zakai sallah in baka da arwala ba sallah la salata liman la wudu alahu na'am to sai babi na hudu a cikin wannan littafi na tsarki dai shine abinda mutum zai faɗa lokacin da zai shiga al-khala wato ban daki hayyau da malam kutaibatu ya zantar da mu da malam hannadu su biyu sun ce mun malam wakiu ya zantar da su daga shi kuma shi'uba bin zuhaibin daga abdullahi dan suhaibin su kuma sun ji daga anas dan maluku ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama iza da khalal khala'a idan zai shiga ban daki ya kance Allahumma inni a'udhu bika Allah ni ina neman tsari da kai malam shubatu yace ukura wani sa'in ma annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi Anas din yakan ce abinda annabi yace a'udhu bika min al-khubs wal khaba'isi ko min al-khubs wal khabisi al-khubs wato shedanin aljanu maza khaba'is kuma shine shedanin aljanu mata maza laikan ce idan za ku shiga ban daki ku nemi tsari daga shetanu domin nan inda za ku shiga wajen daudalar su ne saboda haka mutum ya nemi tsarin Allah daga wa'annan shetanan mutafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi Abu Isa yace wa fil babi a wannan babi ba wai ta hanyar Anas dan Malik kawai aka ji wannan hadisin na neman tsari in za a shiga ban daki ba an karbo irin wannan hadisi ma daga sayyidina Ali da Zaid dan Arqama haka ma daga hanyar Jabiru Abdullahi dan Mas'ud ma ya rawaito shi Abu Isa yace amma hadisin Anas asahu wancan da muka fara faɗa ya fa wa'annan hanyar tashi tafi kwalta tantar ba matsala amma sauran wa'annan ana samun yan kwane-kwane da dan tudu da yan ramuka a hanyar shi yasa sai ya zabe shi ya kawo shi bai kawo wa'ancan ba wa a Hassanu kuma shi ne mafi kyau amma hadisin zai da ɗan arkam yadda rabin a cikin sanadin akwai ɗiɗɗi rabi ma'ana da muka bi sanadin sai muka ga sunayen da aka jero ba su jero sosai ba suna dukan juna to saboda haka sanadin bai yi ken na Anas ba Hishamu Dastawani ya rawaita da Sa'id bin Abi Urbata da sai dan Abi Urbata an kadada ta duk wa'annan da kata da amma sai Sa'id yace Anil Qasim bin Auf Shaybani an Zaid bin Arqama kuma to kaga an samu iddirabi abinda malamai suke cewa iddirabi kamar dukan juna wato mutarib akwai hadisin da ake kira san mutarib wani hadisi ne mutarib akwai mutarib hawa biyu mai hawa na farko zai yi aiki da su ga baki daya wannan hadisin ya ce i wannan hadisin ya ce a akwai mutarabul isnadi akwai mutarabul matani mutarabul isnadi shine kamar yadda shi nan ya kawo cewa sanadin akwai iddirabi a ciki a wancan an ce bashiru ne ya gaya wa ibrahim amma a wannan ruwaya sai aka ce ibrahim ne ya gaya wa bashiru kaga an sami iddirabi can an ce bashiru ne malamin ibrahim din a wannan ruwaya kuma sai aka ce a ibrahim ne malamin bashiru to wanne zamu dauka to an sami iddirabi to iddirabul matan kuwa shi kanshi matanin hadisin ya dake juna anan an ce manzo Allah ya ce i anan an ce manzo Allah ya ce a to kaga to wanne za a dauka nan an ce i nan an ce a to kamar kunsa ne mata maza mutum zai iya zama mata maza amma a warware matsalai Allah ya masa al'auran namiji ya masa al'auran mace amma bincike ya nuna cewa namiji ne shikenan magana ta kare ko kuma bincike ya nuna cewa mace ce duk da yana da al'aura biyu to amma bincike ya nuna cewa mace ce ya ake ganewa idan yana yaro wato yana da al'aura guda biyu amma sai aka ga ta ko ina yana fitsari idan tun sannan ta azzakar kawai yake fitsari baya fitsari ta farjin to sai a gane namiji ne idan kuma ta farji yake fitsari baya fitsari ta azzakai sai a gane mace ne to sai zaman duk sanda ya tsugunda ko ta ina fitsarin fita yake to sai a ce to a bari ya girma in ya girma ya yi nono mace ne in ya yi gemu namiji ne in ya yi haira mace ne to da ya girman sai ya yi gemu ya yi nono kuma ya haira to ya zama mushkil to wannan ya rikita amma da an gane bangare ɗaya to bai zama mushkil ba to haka mudarabi shi ma za a iya samun ittirabin matanin ya ce i wannan matanin ya ce i wannan matanin ya ce a to amma sai aka gano ai wannan goge wannan yayi wannan aka fara fada daga baya aka fadi wannan to kaga wannan ya goge wannan kenan wani sa'i ma a hadisi ɗaya sai magana ta taho kamar yadda manzala ya ce kuntu nahaytukum an ziyatil qubur ala nafzuruha da na hana ku to yanzu ku yi kaga an samu warwarewar matsala ko an samu warwarewar mushkila to misali sai aka ji wani hadisi manzala ya ce inna fil mali haqqun suwa zakat a dukiya akwai haƙi banda ma zakka sai ga wani hadisin kuma yace laysa fil mali haqqun suwa zakat a dukiya babu wani haƙi in ba zakka ba to wanne zaka dauka wannan ya dake wannan wannan ya dake wannan wannan ya ce inna bil mali haqqun suwa zakat ko kuma a inna laysa bil mali haqqun suwa zakat ko kuma wani hadisi sai ga ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama a zakka ya ce wato fi ma saqati sama'u al ushur din noman da aka yi da damina da ruwan sama din noman da aka yi da ruwan sama to lalle a fidda a raba goma a bada kashi daya to kuma sai ga wani hadisi ya ce laysa fi ma duna kamsata au sikin az-zakatu din noman da aka yi in bai kai wusuki biyar ba ba zakka wancan kuma bai toge ba sai kawai in dai an yi noma da ruwan sama kawai a bada ushiri to idan malamai suka duba sai suka a ai wannan a wuri kaza yake magana wannan a wuri kaza yake magana shikenan an warware mushkilan ko kuma wannan da aka yi amfani da shi amma wannan yanzu ya ture wancan to amma inda aka kasa ganewa kuma aiki da su biyun ba zai yi ba to ya zama mudarabi to idan ya zama mudarabi malamin sai su biyun a aje su har sai an samu a tura su aiki ma'ana hadisan su shiga yawo in wani ya je ya samu dan uwa da lafazin ba iri ɗaya bane amma ma'anar iri ɗaya ce to ya samu shahidi to shahidi sai ya karfafi ɗaya sai a tura wancan to an tura su yawon ba wanda ya nemo shahidi ba wanda ya samu shahidi to sai kai an ce wannan hadisi mudarabi ne ma'ana ittirabi yana daga cikin asbabun da'af rauni a hadisi duk hadisin da zai mudarabi ne to da'ifi ne saboda ba za a yi amfani da shi ba to anan malam ya gaya mana cewa abinda ya sa bai dau hadisin Zaid ibn Arqam ba to akwai ittirabi sanadi a ciki saboda a can an ce wato sa'idun daga kasim dan abu shebani ya je a waccan kuma an ce an kata wato uru aruba ne an kata da ta to kaga aka samu ittirabi anan dastawa'i kuma yake cewa an kata da ta an Zaid ibn Arqama kaga kuma shi kuma nan an samu ittirabi warwawo shubatu wa ma'amarun an katadata kuma da shuba da ma'amarun masu rawaci hadisin daga katada an nadar bin anas daga nadar dan anas ba wajen anas dan malikun ba kaga shubatu ce shi daga zaid dan arqam ya samu ma'amaru kuma yace an nadar bin anas an abihi sannan anan nabi sallallahu alaihi wasallam abu isa yake cewa sa'altu muhammadan an haza na tambayi malam muhammadu wa yake nabi Muhammad dan Isma'ila Buhari kenan shi yasa yace sa'altu Muhammad na tam sai yace mu yace to ai zai iya yi wa an yakunu qatada rawa an huma jami'a to kaga an warware anan zai iya yiwuwa a tada din ya rawaita wajen mutum biyu, ya rawaita wajen wannan, ya rawaita wajen wannan, shi yasa wata rana in ya ga dama sai ya faɗi wannan kawai, wata rana in ya ga dama sai ya faɗi wannan kawai. To kaga an samu yadda za a warware magana shi ta bangaren wannan amma kawai. Hadisi na shida ya ce, akhbarana Ahmadu bin Abdat ad-Dabbi al-Basri, Ahmadu ya zantar da mu bin Zaidin dan Zaidu bin Suhaibin daga Abdulaziz dan Suhaibin, shi kuma daga Anas dan Malik, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khala'a, ya zama idan ya shiga ban daki yana cewa ina a'udhuka min al-khubusi wal khaba'isi, Allah ina neman tsarinka daga khusu, shaitanin maza da shaitanin mata. Shi ma wannan hadisi akwai shi a Bukhari, akwai shi a Muslim, amma fa ba shi mutumin da yake faɗin wannan ba, shi mai dab'in ne yake dan jefa wannan magana, cewa wannan magana ba kawai a Tirmidhi, wannan hadisin ba kawai a Tirmidhi take ba, akwai ta a Bukhari, akwai Muslim, amma magana da kai an ce kala Abu Isa, to ita ce ta Imam Tirmidhi din. Haza hadisin hasanun sahih, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, ma'ana yin addu'a idan za a shiga ban daki, ko dai ka ce a'udhu billah, ko kuma a'udhu bika, ko kuma ka ce a'udhu min al-khubusi wal khaba'isi, to duk ɗaya ne, duk wanda ka faɗa da yayi ana son dai ka yi ta'awizi duk lokacin da za ka shiga ban daki, kuma ana son ka shiga da ƙafa hagu. Mai iziya ya kawo adabu qara'ul haja wajen guda goma sha, adabu qara'ul haja na dubban biyan bukata, idan za ka shiga ka biya ban ɗaki, ka biya bukatar ka, in a ban ɗaki ne ga yanda za ka yi, in a jeji ne ga yanda za ka yi, wanda zai biya bukatarsa a cikin ban ɗaki na farko ya shiga da ƙafa hagu, da kafin ma ya shiga duk wani abu mai sunan Allah a jikinsa ya cire shi, domin ba a shiga ban ɗaki da sunan Allah. Abu na biyu kuma ka shiga da ƙafar hagu, kuma sannan ka ce Allahumma inni a'udhuka bika min al-khubusi wal khaba'isi. To idan ka faɗi wannan, kuma sannan kamar yadda zamu ji nan gaba, idan za ka fito ka ce kuma ghufranaka, ko kuma ka gode wa Allah, alhamdulillah alladhi azaba annil azaba afani, to shine in za ka fito. To sannan kuma ya zamana wato in a cikin gida ne, to malamai sun yi sabanin ina za ka kalla, amma abinda malamai mafi yawa musamman mazhabin ta Imam Malik su tafi a kansa, a ban ɗaki an baka dama ka kalli duk inda kake so, ya dangana ga tsarin ban ɗakinka, amma an fi so in zai yiwu ya zamana alƙibla ba ta baya kai, ba fuskantar ta kai ba, ba wai hani ba ne a nan, abinda aka fi so in zai yiwu, amma duk inda kai in dai a cikin banɗaki ne babu laifi. Idan a jeji za ka yi, yana daga cikin ladubban qara'ul haja na jeji, to na farko dai kai nesa da inda za a hange ka, kai nesa da inda za a hange ka, kar ka yi akan hanyar mutane, kar ka yi a wurin da mutane suke zama su huta a gindin inuwarsu, kar ka yi a cikin ruwan da yake dawwamamme ba gudu yake yi ba, musamman mutane suna zuwa su yi amfani da ruwa, kai nesa da inda mutane suke, ba za su ji warinka ba, ba za su ji ƙarar fitar bayan gidanka ba, kuma kar ka tuɓe wandonka ko ka yaye zaninka tun daga tsaye, a'a ka bari sai ka kusa ƙasa, sannan ka dan ka bayyana tsalecinka tun daga zai, ka san wani sai ya tuɓa wandon a can ya tafi can kuma ya tsugunna, a'a sai ka kusa hata ya da nuwa min al-ardi, har sai ka kusa ƙasa, to sannan ka zame wandonka ko kuma zaninka, sannan ka duka. To kuma idan ka duka din nan, kar ka dinga haka kana ka daga kai kana kallon, a'a kai ma ka sunkuyar da kanka, ba a son ka daga kanka kana kallace-kallace, a'a ka sunkuyar da ka zama mai kunya a lokacin da kake, kuma sannan idan ka gama ya zamana ka yi tsarki da hoge ko da toilet paper ko da wani abu wanda ba zai ji ma rauni ba, amma zai iya gusar da wato ƙazantar da ke jikinka, idan ka sa goge ma in dai zai iya tsarkakewa ya goge wa ministan jama'ar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kharaja akhiruhu naqiyan ajza'ahu duk wanda zai yi tsarki da goge guda uku na ƙarshen ya fitar da shi ba komai a jikin sa to wannan babu laifi to amma wal ma'u afdalu wa ahabbu ilaina amma ka sa ruwa shi yafi kuma shi aka fi so shine malai yace ka jam'i ma kamar yanda a hada ruwan da kuma hoyen ko da toilet paper din ka sa toilet paper din kuma ka sa ruwa kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yaban mutanen Quba Allah yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu a cikin masallacin Quba akwai mazaje inji Allah masu san tsarki shine manzo Allah da yazo Quba yace ku ko wace al'ada ce da ku har Allah ya yabe ku kuna tsarki suka ce to ai ban ba musamman yace a akwai abin da kuke yi musamman dan gudanar da tsarki a wajen tsarki in kun yi tsugunu ya kuke yi sai suka ce eh to mu al'adar mu anan unguwar inna nattabi'ul hijaratal ma'a mu duk sanda muka tsuguna muka biya bukata mun sa hoge mun goge to kuma sai mu sa ruwa manzo Allah ce to wannan dabi'a ta ko istija Allah ya yabe ku cewa kuna hada biyu ku sa goge kuma ku sa ruwa to wannan shine ladubban raqul haja amma idan adaji ne kada an ba a yadda ka kalli alqibla ba baka a yadda ka juya mata baya ba sai daga kalli mu in annan ne ka san mu ta yamma to sai a ce ka kalli kudu ko arewa amma su can sai a ce ka kalli gabas ko yamma kaman a Madina kake to ka kalli gabas ko yamma domin su kudu nan ne kibla kaga in ka kalli kudu ka kalli kibla in ka kalli arewa ka ba kibla baya amma in ka kalli gabas ko yamma to shine ba ruwanka da kibla amma mu nan mahudar rana ita ce a kiblan mu to sai maganin abinda mutum zai faɗa in ya fito daga banɗaki
haddathana muhammad ibn
isma'ila muhammad dan isma'ila ya zantar da mu shine bukhari
haddathana maluk ibn isma'ila
maluk dan isma'ila ya zantar da mu bin yunusa daga isra'ila dan yunusa na abi bardata daga yusuf dan abi bardata shi kuma daga baban nasa dan shi kuma daga nana aisha Allah ya dade ita tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama in ya fito daga ban daki kala sai ya ce gufranaka ina neman gafarar ka ya Allah Abu Isa ya ce hasanun garibin wannan hadisi hasan ne kuma garibi wani hadisi ake cewa garibi suka ce hadisin da waɗanda suka rawaito shi wasu wuce mutum ɗaya zuwa biyu ba su kaɗai aka ji wannan hadisin a wajensu to sai a ce ba ko magana ce tunda so ɗaya aka taɓa jinta a bakin wani duk inda ta bi aka kewaya sai a ji dai an tike wa nana Aisha ma'ana ita kaɗai ta rawaito hadisin to sun ce wa ƙul garibin ma rawa rawun faqad hadisin da rawi ɗaya ya rawaito shi to shine garibi akwai hadisin garibin akwai kuma garibul hadis akwai hadisin da malamai suke ce masa garibul hadis akwai kuma hadisin garibin shine hadisin da masu ruwaya sa ba su da yawa amma garibul hadisi shine hadisin da yazo da bakon magana ko da mutum goma ne suka rawaito shi in dai ba kuwan magana tana da nauyi magana tana da girma fahimtar magana yana da nauyi to garibul hadisi suna ba da misalin su ce kamar hadisin da ya ce inna allaha khalaqa adama ala suratihi to sai abin ya yi nauyi wajen fasara ya za a fasara inna allaha allah ya halicci adamu annabi adamu ala suratihi bisa suratsa tawa yawa inna allaha khalaqa adama ala suratihi to sai ya zama garibul hadis saboda me saboda da yawa fasara sai an yi taka tsantsan ma'ana malamai suka ce abinda ake nufi shi annabi adamu bai yi yarinta ba bai yi kuruciya ba a babban mutum kawai ya tashi ala suratihi yanda ka ganshi din haka aka halicce shi shi ba kamar sauranmu bane, da jariri, yaro, karami, babba har ya girma, a'a shi a babban mutum ya zo kawai, shi ne ma'ana inna laha khalaqa adama ala suratihi. To dan kakar sai a sa sura Allah an halice shi. To akwai hadisi garibai wato mutashabihai, to su ne ake cewa garibul hadis. Amma hadisin garibun to shi ne hadisin da masu ruwaya su ba su wuce mutum ɗaya ko biyu ba. Yanzu kamar hadisin innamal a'malu binniyat, duk inda ka ce za ka ji amirul mu'minina sai na murshi kadai ya faɗe shi, banda shi ba wanda aka rawaito wannan hadisin a wajensa. To ko da hadisi ingantacce ne kuma zai iya zama garibi, saboda dalilan garabar daban, dalilan sai haddaban. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ballighu anni walau ayat, ma'ana ko hadisi ɗaya ku isa. To kaga ya halatta wato hadisul ahadi, hadisin mutum ɗaya a yi ruwayarsa kuma ya zama ingantacce. Amma kuma saboda katagare ɗin da aka bayyana hadisai, idan ya faɗo a kan hadisin da waɗanda suka rawaito shi ba su da yawa, to sai a ce masa garibul hadis, hadisin garibi. Ko ya dace da lokaci? To shi kenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sai mu kwana a nan.